karshen zance
karshen zance
karshen zance
ayyo karshen zance
karshen zance fakat so amsa ta mai zan amsa ki banga sanabi ma
karshen zance fakat so amsa ta raina falsa na ba mai kishi na karshen zance
ina yi gudu na fito ina zan turje zuciya ke ta gano ta ce ta yarje kawai ta jino ke ban ingaje har ta kada ni rano ina bebeji kai na zambar muke kwance zarge lissafi na ke amsan burina
karshen zance Shina.